Exclusive from soundreloaded.net.
This is the story of my life, in the street trying to survive, and it's victory tonight, yeah.
Story, story, suna na BLC madai, kina girma ne a arewacin kasar, jihar Bauchi. Kuma a nan ne na koyi rubuta baiti, har na fara sarrafa baitukan zuwa sauti da anshi. Yaro daga Yalwan Tudu da kadan da kadan gashi har ya yada baiwan kudu har gaba da yamma kowace sako da lungu mai to argungu boko zuwa mubi growing up wasn't easy but we've always been prayerful and hopeful that's for real G yun brush the toka da kasa da shafa mai inji ta sanadiyar nema ne na zamo mai kinji dan bana G in har ne maza yi naga G da cewa babu green Bana G, in har ne maza yi Naga G, da cewa babu green
Bana G
Story, story, story Story, yeah, this is my story Story, story, story Story, yeah, this is my story
Life is so hard. Hear a story about a little boy who was born in Yawuri, northern part of the country. Sunche Munabara, Ubangiji Yakara, Gashimuntara, Kuda Emada Yewa, Masukishi Guna Guni Sesujada Baya, Kubara Hanya, Money they come the Yawa. Mama used to tell me, dream big, achieve big. Mediocre, trying to break us. Amasunkasa, Wasada Wasa, Ubangiji Yatagamu. Glory be to God, this is my victory. End of the story, no more slavery. Give God a
story. Story, story.
Yeah.
Story, yeah.
This is my story.
Exclusive from SoundReloaded.net.